Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare, da fatan mun same ku lafiya. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk sun yi da sauran abokan aiki muke da muku da wani shiri na daren rana Asabar 30 ga watan Satumba na shekarar 2023. A cikin shirin za a ji cewa majalisar wakilan Amurka ta amince da dokar bayar gwamnatin Amurka damar ci gaba da gudanar da aikinta amma na wucin gadi. Dokar da yanzu haka ta nufi majalisar dattawa. Daga nan Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku. Sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kama da labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai Murtala ya fara da kama da labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Majalisar wakilan Amurka ta zartar da kudirin dokar da zai baiwa gwamnati kudi na tsawon kwanaki 45 domin kaucewa rufe aikin gwamnati. Kakakin majalisar dokokin Kevin McCarthy ne ya gabatar da kudirin wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye yan majalisar a yau Asabar, duk da yake yan jam'iyyar sata Republican sun yi adawa da shi. Matakin na McCarthy ya biyo ne bayan da yan jam'iyyar ta Republican a majalisar wakilai ta Amurka suka kasa zartar da wani kudirin kashe kudi na gajeren lokaci a ranar Juma'a, lamarin da ya kara uzura yiwuwar rufe ayyukan gwamnati lokacin da kudade suka kare da karfe 12 na safiyar gobe Lahadi. Yan majalisar dattawa su ma suna wani zama na ba sabon ba a yau Asabar, inda yanzu haka kudirin ya koma kan su domin nazari da amincewa da shi. Idan dai har ba a cimma yarjejeniya ba nan da tsakar dare, ma'aikatan tarayya za su fuskanci dakatarwa daga aiki fiye da ma'aikata miliyan 2 da sojoji za su yi aiki ba tare da biyan albashi ba, yayin da kuma za a dakatar da shirye-shirye da ayyukan da Amurkawa ke dogaro da su. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a Pakistan ya ƙaru zuwa 59 a yau Asabar, yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin tare da zargin hukumar leƙen asiri India da hannu. Fashewar ta jiya Juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke Mastung a lardin Balochistan da ke kudancin ƙasar, bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda, inda jama'a ke tururuwa domin gudanar da bikin murnar zagayowar ranar haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duniya da jami'an Pakistan suka yi ikirarin cewa India na ɗaukar nauyin ƙungiyoyin masu tada ƙayar baya a Pakistan, ikirarin da a koyaushe India ke musantawa. Ministan harkokin cikin gida Sarfaraz Bukti ya shaidawa manema labarai a Quetta, babban birnin ƙasar Balochistan, cewa fararen hula da sojoji da dukkan sauran cibiyoyi za su haɗa kai wajen kai farmaki kan masu hannu kan harin na ƙunar baƙin wake a Mastung. Ƙasar Maldives da wato masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Mohamed Soli na zaman tazarce, wato na neman tazarce a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Mohamed Moise. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba. Masu fashin baki kan lamuran siyasa na cewa zaɓen na yau Asabar zai kasance wata raba gardama kan kowace ƙasa ce daga cikin India ko China za ta sami karɓuwa a ƙasar da ke tsibirin tekun India. Sole na fuskantar zarge-zargen cewa ya baiwa India damar yin abin da ta ga dama a Maldives ba tare da kulawa ba, yayin da jam'iyyar Moise ta People's National Congress ita kuma ake mata kallon 'yar amshin 19 ƙasar China. Ana sa ran bayyana sakamakon zaɓen a gobe Lahadi. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan ƙungiyar Wagner Andrei Troshev tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaƙi na sa kai, a cewar bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Rahoton na yau Asabar ya ce Troshev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada ƙayar baya a watan Yuni. An ce Khrushchev watakila yana da hannu wajen shawo kan sauran ma'aikatan Wagner don sanya hannu kan kwangiloli da Rasha. Rahoton ya ce watakila yawancin tsoffin mayakan Wagner suna daukar sa tamkar wani munafiki. A halin da ake ciki kuma gwamnatin kasar Rasha na bukatar masu shiga aikin soji 130 a wannan kakar, inda ta kara yawan shekarun waɗanda za su shiga aikin daga 27 zuwa 30, a cewar wata takardar sanarwa da aka wallafa a shafin internet na gwamnatin Rasha a jiya Juma'a. Amurka ta yi kira ga Serbia da ta janye sojojinta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojan Serbia da ba taɓa ganin irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce, muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojan Serbia da aka girke inda akan iyakar ƙasar da Kosovo, wanda ya haɗa da wani hari da ba taɓa ganin irinsa ba na manya-manyan makamai da tankokin yaƙi da na'urori. Kirby ya ce sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya tattauna da shugaban ƙasar Serbia Alexander Vucic ta wayar tarho, inda ya buƙaci a gaggauta warware rikicin da kuma komawa a tattaunawar sulhu, inda ya ƙara da cewa shi ma mai ba da shawara na musamman kan harkokin tsaron Amurka Jake Sullivan ya tattauna da Prime Minister Kosovo Albin Kurti. Shugaban ƙasar Kosovo Josa Osmani ya wallafa a shafin X, wanda aka fi sani da Twitter, a da cewa Amurka a koyaushe tana goyon bayan Kosovo da mutanenta. Ina maraba da bayyananniyar sanarwar da gwamnatin Biden ta yi, inda ta yi kira ga matakin da Serbia ta ɗauka na kawo cikas ga 'yan sandan Kosovo.
Murta labarin sanyin na kene karanto mai labarin duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya, a daidai lokacin da gwamnatin Amurka ke dab da rufe ayyukanta saboda ƙarewar kuɗaɗen gudanarwa, majalisar wakilai ta samar dokar wucin gaji za ta baiwa gwamnatin damar ci gaba da gudanar da ayyukan na tsawon kwanaki 45, wanda yanzu haka yana gaban majalisar dattawa. Kan wannan batu ne na kira Malam Jiban Saulawa, ɗan Najeriya mazaunin Amurka, ta wayar tarho. Malam Jiban, ya haka wannan ci gaba da aka samu?
Alhamdulillah, za mu ce tunda ita yanzu dama matsalar inda ake samu daga wurin House ne. To alhamdulillah, tunda sun sasanta an mika abu kuma zuwa majalisar dattijai, to gaskiya alhamdulillah muna sa rai ba za a samu matsala ba.
To kana ganin cewa abinda aka samu an ɗauki kwanaki awoyi ana ta kai kumbakan baya a majalisar wakili, kana ganin cewa majalisar dattijai za ta amince da shi kuwa?
Gaskiya ina ganin za su yi, musamman yanzu yanda siyasa ke tasowa, babu wanda ke son a rike gwamnati. Ba abu ne ga kowane wato party da zai ji daɗi ba a ce gwamnati ta rike, ba ƙaramin bala'i za a shiga ba yanda yanayi yake yanzu, kuma a ce an rike gwamnati ta yi yajin aiki. To gaskiya ina sa rai, dama kamar na ce ina ganin matsalolin dama daga House ne ake samun matsala. To yanzu tun da sun ɗan amince mu junansu an miƙa ga majalisar dattijai, to gaskiya muna sa rai Allah yadda za a sasanta.
Malam Jiban, abin da ke faruwa shi ne yanzu duk da an yi wannan, ga mai sauraro da zai ce me zai faru yanzu idan da ba a yi hakan ba, me zai faru idan aka rufe gwamnati, me wani irin tasiri rufe ayyukan gwamnati zai yi gare ka da sauran mutane mazauna Amurka a halin yanzu?
To a halin Zaji Sarfilu, masa abin da ya faru 'yan shekarun baya da suka wuce, irin bala'in da aka shiga musamman wani yanayi da duniya take ciki, wato ba ƙaramin masifa ba ce ba, kamar yadda muka sani cewa kuma ya riga ya tashi ana cikin bala'i, yanzu a zo a ce kuma gwamnati ta rike duk wasu ayyuka da ake kamar su National Park, wato can wurin
shakatawa na gwamnatiwa,
na'am, da su museum, duk za su zo su rufe. Zai zama ma'aikata da yawa ba za a biya su albashinsu ba, sai wanda muka sani kamar ma'aikatocin wato su asibiti da ma'aikatan tsaro, waɗannan da 'yan sanda da sojoji za su yi aiki. Amma da yawa ma'aikatan gwamnati, ina ga in ban mata lissafin ba, kusan miliyan 30 ko 70 aka ce duk za su tafi gida. To zai zama na babu albashi, wasu kuma in sun yi za su biyo sai daga baya a biya su. To ba ƙaramin masifa ce.
To Malam Jiman, ba ma ga su ma'aikatan gwamnati ba, ya za ka yi ma magana ga sauran al'umma? Zai shafi al'umma da ma'aikatan gwamnati ba da suke karɓar kuɗaɗe kamar na fansho da sauran abubuwa?
gaskiya ba karami badan bazan manta ba wancan da ya faru wato duk wasu wurare na cin abinci a can kamar musamman can Washington na san masikun da wasu shagunan abinci gaskiya tun daga nan ma ina ga kare wasu da zo da aka yi ɗan kwanaki in ban mance ba kwana 30 ne ko 40 da aka yi wancan kan da yawancin ma'aikatan gwamnati da ke zuwa can suke cin abinci to gaskiya wurin cin abinci restaurant da yawa to zardafe to kaga in suka rike in restaurant na ma'aikata guda 10 ko 20 kaga shi mai wurin cin abincin nan shi ke biyan sa albashi shi kuma idan ma'aikatan gwamnati bazo suka ci abinci ba ne zai biya sa albashi to shi kuma ba kudi gare shi ba za mu ce biya sadaka mutum 20 yana biyan su kudi to kaga ko abin ya shafi kowa da kowa wadannan ma'aikatan 20 suna da iyalinsu za su dawo gida shi manager zai ce ku tai gida an rike gwamnati ke ɗan gwamnati suke za su na cin abinci wannan shagon nawa yanzu kuma babu su to kaga ya shafi al'umma baki daya sai mu ce me ake ce mashi chain reaction kenan a turance wato magaramin bala'i ne zai shafi mutane ba gaskiya al'umma
Malam Juman Saulawa kenan ɗan Najeriya mazaunin nan Amurka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku isa sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka zalika za ido shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata yanzu anan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 5:19 na yamma yanzu kuma sai shirin mu na gaba
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da saki saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum VOA Hausa dan Allah ku bani tarihin masarautar Bida ta Etsunufi Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello Bida To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu an dace wakilin mu a shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim wanda yace
a tarihin masarautar Bida ya fara ne daga 1828 a karkashin daular Usmaniya a garin da ake kira Rabba wanda ya kafa wannan daula a garin Nufawa shine ake kira Muhammadu bin Ibrahim wanda aka fi sani da suna Dendo wato wanda Nufawa suka kira Malam Manko Malam Dendo kenan shi daliben Malam Shehi Usman Dan Fodiyo ne to ya zo ne daga garin Bangana a jihar Kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan Dufe da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman yayi haye da masarautar kafan Nufawa su bar zalunci da jahilinci da ake sarautar da shi ba su rarrabe shi ba shine Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim wato Malam Dindo kenan shi ma ya ci gaba inda Shehu Abdurrahman ne ya ta yayi da su a sauraron shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su ya cinki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara ya kwaci mulki da mai cin lokacin wanda yake kira Mamman Jiya wato ya tunumfe kenan na wancan lokacin ya kwaci mulki ya haika aka zo ya haika zuwa Gondo a Karba tuta musulunci aka zo da tuta ba dan shi da ake kira Usman Zaki ya bashi tutan mulki kuma ya bashi sarautar sarkin Fulani wanda Nufawa suka fi sani da Etsugoyi yayi mulki 1830 zuwa 1832 ko uku da baban sa yayi rasu a Malam Dindo kenan a garin Rabba gurin da aka fara masarautar Bida to bayan haka yayi shekara 10 da daya sannan kanisa mamman na bakwai wato Masaba kenan Masaba aka kwaci mulki aka ba Malam Saba so yayi mulkin sa daga 1840 da daya daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira Lade ya je shekara 6 a gurin daga gurin ne mai yakin sa wanda aka fi sani da suna Umaru Bahaushe shi dan Barno ne shi ya kwace mulki da gurin shi da annun shi ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba Fulani ba su yarda da shi ba kuma Rufawa kuma ba su yarda da shi ba to haka yi haka hada kai haka kwace mulki da gurin daga hannun shi har ma aka kashe shi daga gurin ne aka sansanta rikicin da ke cikin tsakanin Usman Zaki da kanin shi Mamman Saba so haka ba aka sake ba Usman Zaki mulki ya dawo Bidda to daga gurin nan mulkin Bidda aka zama a Bidda da mulki shi gaba da mulki daga halin 856 daga gurin ya yi mulki shekara 2 ko 3 shine ya rasu a shekara hali 859 haka ba kane shi Mamman Nasabau ati Mamman Saba kenan ya ci gaba da mulkin sa daga hali 859 har zuwa hali 873 a garin Bidda a wurin ne har ma ya yi mulkin sa shekara 14 Allah ya karbi rayin sa so da ya rasu haka ba jikan Malam Dindo wato dan yayansu ne Umaru Majigi so a cikin jikokin Malam Dindo shi da ya fara mulki wato Umaru Majigi kenan so ya yi nasa daga hali 873 zuwa hali 884 shi ma Allah ya karbi rayinsa shi ne dan Usman Zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan Bidda da ake cin mulki
to ranka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba
daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majigi mulki ya koma ga inda ya fara wato gidan Usman Zaki kenan dansa shine Abdul Malik wanda aka fi sani da Esu Maliki ya karba mulki sai nasa daga hali 884 zuwa hali 895 daga gurin sai mulkin sa Allah zo ya karba rayinsa da Allah ya karba rayinsa mulki ya koma gidan Masaba dansa wanda ake kira Abubakar sarkin Abubakar ya karba mulki sai nasa sai gaji mulki sai nasa daga shekara 895 to lokacin nan ne rikicin Bature ya fara a nan harewa so yaki da yaki don ba su yarda da Bature ba haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka yi shiga yaki da Abubakar Abubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa an kama shi ne a kasar Bauchi aka kai shi kasar Lokoja a shekara 902 a shekara 901 Bature suka nada sabon sarki mai suna Muhammadu wanda aka fi sani da Muhammadu Makun dan Umaru Majigi mulki ya koma wannan gidan ya yi shekara 15 ya rasu a shekara 926 da gurin mulki ya koma gidan Usman Zaki jikan shi wanda ake kira Bello dan Maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna Matuka wato motoka kenan ya yi mulki shekara 916 zuwa 926 wato shekara 10 ne yayi kakan mulki ya rasu a hali 926 sannan mulki ya koma gidan Masaba jikan shi wanda aka fi sani da Echu Saidu wato sarki Saidu kenan dan Yarima Mamoda jikan Masaba ya yi mulki a shekara 9 ya rasu a hali 935 da ya rasu mulki ya koma gidan Umaru Majigi Muhammad Ado ya gaji mulki Muhammadu Dayako wanda aka fi sani da Muhammadu Dayako dan Muhammadu Mako yayi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga hali 935 zuwa hali 962 ne ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan Usman Zaki sai kauce zuwa gidan Masaba
to kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka
an dan samu an matsala kenan shine Usman sarki yayi mulki wato dan Sayyidu kenan daga hali 962 zuwa hali 968 daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan yayi mulkin sa daga hali 969 zuwa hali 975 wato shekara 6 kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan Umaru Majigi a gidan Umaru Majigi sarkin Umaru Sanda Dayako ya karba mulki daga hali 975 wanda Turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai ayi halin sa ya rasu aka ba mulki ya koma gidan farko gidan Usman Zaki da Maliki Bello Musa aka ba mulki ga sarki Yahya Abubakar wato ya tunupe kenan dan nakwarji Abubakar jikan sarki Maliki jikan Usman Zaki daga 2003 zuwa yau shekara 20 kenan yayi akan mulki ta takaddace tarihin masarautar Bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin Raba zuwa Lade sannan zuwa Bidda to kafin ma su zo garin Bidda nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shine Isa shi Malam Dindo ya kwace mulki daga hannun su ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata to a takaice dai haka ne tarihin sarautar masarautar Bidda yake kenan
to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautar Bidda lalle tana da tsawon gaske ban sani ba ku za ka dai mana tsokaci kadan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba daya domin su al'umar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarautar da Bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba daya
wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan to ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa da irin inda mulki ya kamata amma ba kan musulunci ba abinda ya kawo kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda Malam Dindo ya shugabanci to lokacin da masalace suka kwace mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo Bidda masarautar Bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin etu Umaru Sanda yayi kokarin sa wannan a wannan zamanin har zamanin sa ya wuce shi etu nufe Yahya Abubakar sai far gaji mulki har ma cin gaba kasan nufawa yake kasan nufe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali 952 har ma karatun primary anan ne a Bidda har ma ya koma yayi college a Kaduna da Kano gurin ne har ma haikin soja ta shiga rayinsa ya koma na haikin soja har ma ya zama brigadier general kafin karba mulki ya zama etunufe
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar Bidda da ma wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ke ansa mana tambayoyin wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim da wakilin Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu Julie Lesser Creation da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu wassalam
to a gaida baban Leila yanzu kuma sai
wasanni a takaice
'yan sandan Spaniya sun kai samamin ofishin alkalan wasa kan zargin Barcelona da ba su cin hanci. Ana zargin basa ta baiwa alkalan wasa euro miliyan 80.4 domin a dinga yi mata alfarma a wasanni. 'Yan sandan Spaniya sun kai samamin a headquarter alkalan wasar a wani bangare na zargin cin hanci da ake yi wa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona. Barcelona na fuskantar zargin cin hancin kan wasu kudade da ta turawa Jose Maria, wani tsohon mataimakin shugaban kwamitin alkalan wasan, don a dinga yi musu alfarma a wasu wasanni. Barcelona ta musanta zargin kuma ba a kama kowa ba a lokacin samamin a birnin Madrid. Alkalan da ke sauraron shari'ar ya bugaci kwamitin alkalan wasan mai suna Technical Committee of Reference, wato CTA, da ya gabatar masa da wasu takardu. Ita kuwa Inter Miami ta yi rashin nasara da kwallo 1-2 a hannun Austin Dynamo yayin wasan ƙarshe na cin kofin US Open da ya gudana a ranar Alhamis da ya gabata. Kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce ba ta da nufin ɓatanci ko muzanta ɗan wasanta Vito Osimhen bayan bidiyon da ta sanya a shafinta na TikTok da aka bayyana tsokana ga ɗan wasan na Nigeria sakamakon ɓarar da bugun penalty da ya yi a wasansu da Blogan. Manchester United ta sake cin karo da rashin nasara a haduwarta da Crystal Palace a yau Asabar, inda suka tashi wasar kwallo ɗaya mai ban haushi. Duk da yadda ake tunanin farfadowar tawagar ta Erik ten Hag, kamfanin PSG da ke da mallakar kungiyoyin kwallon kafa ta Liverpool ta amince da sayar da wani bangare na hannun jarin kungiyar da darajar su ta kai fan miliyan 82 da kuma fan miliyan 164 ga katafarin kamfanin zuba jari a bangaren wasanni na ƙasa da ƙasa da ake kira da Dynasty Ikreatin. Alexander Isak ya zura kwallo ɗaya tilo da ta baiwa Newcastle United nasara a haduwarta da Manchester City a daren ranar Laraba, kwallon da ke da matsayi na farko da ɗan wasan ya zura a kungiyar tashi cikin wannan kakar. Ɗan kwallon kafan Barcelona Rahinha zai yi jinyar wata ɗaya sakamakon rauni da ya ji, inji wani bangare na rahotannin ƙasar Spaniya. Kungiyar ta sanar da cewa ɗan wasar tawagar Brazil ya ji rauni a ranar Juma'a a gasar La Liga da ta ci Sevilla, wadda hakan ya mayar da Barcelona matakin farko a kan teburi. A ranar Rahinha, wadda ya buga karawar a matakin tsakiya, an sauya shi da Femi Lopanzi tun kan hutun bayan rauni da ya ji. Ɗan kwallon ba zai buga wasan Champions League ba da za ta ziyarci Porto ba a ranar Laraba, kuma wadda za ta ziyarci Canada a La Liga ranar 8 ga watan Oktoba. Iya abin da ya sauka kenan a wannan mako, sai mako na gaba in mai jika ya kai mu. Lado Salis Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
To wannan haka yake Lado, Allah kai mako mai zuwa a gaishe ka. Yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe, labarai amma fa a taƙaice.
A takaice, Majalisar Wakilan Amurka ta zartar da kudurin dokar da zai baiwa gwamnati kuɗi na tsawon kwanaki 45 domin kauce wa yiwuwar rufe ayyukan gwamnati. Kakakin Majalisar Dokokin Kevin McCarthy ne ya gabatar da kudurin, wanda ya sauya salon takun sakar da ya mamaye 'yan majalisar a yau Asabar, duk da yake 'yan jam'iyyar sata Republican sun yi adawa da shi. Adadin waɗanda suka mutu sakamakon wata fashewa a wani babban masallaci a Pakistan ya ƙaru zuwa 59 a yau Asabar, yayin da gwamnati ta lashe takobin gano waɗanda suka kai harin, tare da zargin hukumar leƙen asirin India da hannu a kan lamarin. Fashewar ta jiya Juma'a ta faru ne a wani masallaci da ke Mastung a lardin Balochistan da ke kudancin ƙasar, bayan wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bam a kusa da wata motar 'yan sanda, inda jama'a suke tururuwa domin gudanar da jerin gwano na murnar bikin maulidi na ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam. A ƙasar Maldives, masu jefa ƙuri'a sun fita rumfunan zaɓe a yau Asabar domin zagaye na biyu na zaɓen shugaban ƙasar. Shugaba Ibrahim Muhammad Soleh na neman tazarci a wa'adin mulki na biyu, inda zai fafata da ɗan takarar jam'iyyar Hamayya Muhammad Moiz. Ba ɗaya daga cikin 'yan takarar biyu da ya sami sama da kashi 50 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaɓen farko da aka gudanar a watan Satumba. Jami'an Rasha sun fitar da wani hoton bidiyon yadda shugaba Vladimir Putin ya gana da tsohon shugaban ma'aikatan kungiyar Wagner Andrei Khrushchev, tare da bashi aikin kafa sababbin rundunonin yaki na sa-kai, a cewar wani bayanan sirri na yau da kullum kan Ukraine na ma'aikatar tsaron Burtaniya. Rahoton na yau Asabar ya ce Khrushchev ya taka rawa a cikin dakarun tsaron Rasha a daidai lokacin da mayakan Wagner suka tada ƙayar baya a watan Yuni. Amurka ta yi kira ga Serbia da ta janye sojojin ta daga kan iyakarta da Kosovo, lamarin da ta kira ƙara ƙarfin sojin Serbia da ba taɓa gani irinsa ba, da yake ganawa da manema labarai a jiya Juma'a. Kakakin majalisar tsaro ta fadar White House John Kirby ya ce, muna sa ido kan wani gagarumin aikin sojin Serbia da aka girke a kan iyakar ƙasar da Kosovo, wanda ya haɗa da wani hari da ba taɓa gani irinsa ba na manyan makaman Serbia da tankokin yaƙi da na'urori.
To ma dalla a gashika, masu raro da haka ne muka ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kaimu, inda za mu kawo muku wani sabon shirin. Kamar ko da yaushe za zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahouse.com. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyinna da yake da kashin shirinmu na yau, sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Rab. Ni Sarfila Hashin Gumar ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.